والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ويدونا شيء زي ده من تدرس من 40 كيلو. نعم. أما ده كنا تساوى 40 تيا وانا نينا 40. إيه
ولا ثلاثة. سيد كباين أقول.
يا وين شن ده وكسر كادينا فرق إن ثلاثين ده ترني. وانا شيء نينا 40. يوزع متعيش نا 40 كيلو. نعم. za darasina 40 a cikin alfiyar suyuti rahmatullahi alai a cikin babin mantuqbal riwayatuhu wa man turad na'am bismillah alajan za
walaysa bil adhari ta'dilan idha an yurawa al adlu wa law khassa bidha
wa law khassa ko walaysa fil adhari ta'dilan idha an yurawa al adlu wa law khassa bidha wato bayin hukunci bane da adala fil adhar abagana wadda take ita ce mafi bayyana to ishara ga cewa kenan akwai muqabilul adhar akwai daya kaulin sabanin abin da yake shine al adhar ta'di wato riwaya idza anhu rawal adlu idan adali ya ruwaito daga rawi walau khussa bidha koda an kebance shi da wannan wato cewa baya riwaya sai daga adali to idan ya ruwaito da riwaya daga rawi wannan riwaya ta safil azhar ba hukunci ne akan rawin da cewa adali bane an fahimta rawi wanda yake baya riwaya sai daga wanda sai daga amintaccen mutum to idan ya ruwaito daga wani rawi wanda ya ambace shi ba za a ce wannan rawin thiqa bane fil azhar fil azhar wadan suka ce wannan tawthiq ne amma kamar yadda muka yi in kun tuna a cikin dawabit shine kance yace wanda aka san la yarwi illa an thiqa baya riwaya sai daga thiqa to idan ya ruwaito hadisi za a ce wannan riwayar sa ga wannan thiqa ne indahu a wajen sa indahu ba thiqa mutlaqan ba amma thiqa ne indahu an fahimta eh na'am wa sammahu idan wato rawi adali ya ruwaito daga daga wani mutum wa sammahu kuma ya ambaci sunan sa to lirajul to wannan a bisa magana a cikin magana wanda take mafi bayyana a wajen mafiya yawan malaman hadith da kuma sauransu wannan ba hukunci ne akan rawi da cewa adali bane idza anhu rawa idan wannan adalin ya ruwaito daga gare shi saboda halaccin adali zai iya ruwaito daga wanda ba aike ba adali ba kamar yadda Amiru Sha'bi yace haddathana al-Harith Harith Harith al-A'war kuma na shaidawa da Allah cewa shi makaryaci kuma dan haka riwayarsa daga gare shi bata kunshi hukunci akan sa da cewa adali bane saboda irin waɗannan abubuwan da aka samu walau khassa al-adlu walau khassa eto haka ne walau khassa al-adlu riwayatahu na'am yanzu haka zai zama to koda adalin ya kebance riwayarsa bidha da wannan adalin ya eh da wannan adalin shine ya bayyana shi aw urifa min halihi ko aka sani daga halinsa bil istiqra menene bi ansaraha kamar ya yi tasrihi yace ana la arwi illa an adlin indi dai tasrihi kenan eh to ai wannan ba ita ce ba haddathani thiqatu indi ai kaga akwai jahala amma wannan ya fadi ya ambace shi sai dai bai hukunci akan sa bi ainihi amma yayi hukunci yace bana riwaya sai daga thiqa to wannan wanda ya ruwaito da gare shi ya ambace shi ba taba ganin ya wathaka shi a wani waje ba wannan za a ce fiqa ne a wajensa to fil azhar za a ce fiqa ne a wajensa amma ba za a ce fiqa ne mutlaqan ba ko kuma urifa min halihi bil istiqra shine aka sani daga halinsa bil istiqra an bibiya cewa an gaba wanda duk wanda ya ruwaya daga wajensa fiqa ne ka shu'ba kamar shu'ba ibn al-hajjaj da malik da yahya al-qattan amma wannan ba zai zama to hukunci akan abin akan wanda aka ruwaito da gare shi ta hukunci da adalcin sa ba li jawazi an yutraka adatahu saboda halaccin zai iya barin al'adar tasa wannan shine qaul qaulul azhar kauli na biyu ya aka ce wannan ta'dilun mutlaqan hukunci ne akan sa da adala mutlaqan ba tare da wani kaidi ba domin law alima fihi jarhan da ya san abun suka akan sa na'am da ya ambace shi walau lam yadhkurhu da bi ambace shi ba lakana ghashan fi din da zai zamanto meyin algus a cikin addini wa ujiba an yi jawabi akan wannan hujja bi anna riwaya ita riwaya fa ta'rif ce sanar da rawi take
wal adalatu bil istiqra
ita kuma adala sai da khibra sai da gogayya
wal rawi kan la ya'lu adalatu al marwiya anhu wala jarhahu
shi kuwa rawi zai iya yiwuwa bai san hukuncin adalar wanda ya ruwaito daga gare shi ba wala suka akan a cikin adalcinsa kauli na biyu in khassar rawi idan aka kebance wannan rawin fi riwayatihi a cikin riwayar sabil udud wato da riwayar adalai to wannan sai ya zama to ta'dil wa illa fala in ko ba haka ba ba zai zama to ta'dil ba wannan shine abun zabin mafi yawan malaman usul wannan sabani yana gudana fi kutabil yau a cikin wanda suke rubuta littafai wato al-kuttab sune al-warraqin wanda suke kwafe da littafai na wannan zamani Allah ya ruwi musannafahu Allah ya ruwi Allah ya ruwi musannafahu illa lil-udud Allah yurwa musannafahu Allah yarwi musannifahu illa lil-udud kada ya ruwaito tafansa sai ga waɗanda suke adilai wato a cikin mas'alar kauli uku ne wanda yake adali idan yayi riwaya daga mutum ya ambace shi fil azhar wannan ba hukunci ne akan rawin da cewa adali bane wannan riwayar ba ta'dil bane domin ta'dil hukunci ne kuma da yuwar cewar adali zai iya riwaya daga wanda yake ba adali ba kamar yadda aka kawo maganar Amiru Shabi wannan shine al-azhar muqabilin al-azhar shine kauli biyu cewar wannan ta'dil ne gare shi idan mutum yayi riwaya daga rawi ya ambaci sunansa to yayi hukunci akan sa da adala domin inda ba adali bane yayi shiru bai yi bayani ba yayi algus ga addini yayi gaishi kauli na biyu shine idan an san cewa wannan rawin la yarwi illa an adal baya riwaya sai daga adali to wannan riwayar ta sai ta zama to ta adil gare shi koda bai sarraha cewa adali bane an fahimta wannan sune thalathatu aqwal a cikin mas'ala na'am shine kamar Malik da Shu'ba musamman suna karfafa wannan da maganar Malik da aka tambaye shi akan wani mutum yace har ra'aitahu fi kutubi yace la yace law kana thiqatan la ra'aitahu fi kutubi da thiqa ne da ka same shi a cikin tafaina to wanda yana daga cikin mun karanta a cikin dawabit ne ai ya kawo shi na'am to wannan matsala kenan shine riwayatul adl an rawin sammahu ita ce matsala thalathatu aqwal na'am
wa in yaqul haddatha man la atahim aw sihhatu aw kulli shakhsin bi musim bi thiqatin thumma rawa amru hamid
Na'am wannan riwayar majhuli ne yace wa in yaqul idan rawi shi al-adl kenan yace haddatha man la attahim wanda bana tuhumarsa shine ya zanta wannan hadisin aw thiqatun ko kuma yace thiqatun amintacce shine ya ruwaito min kamar yace haddathani thiqa ko haddathani thiqatun indi aw kullu shaykhin li yusim bi thiqatin ko kuma dukkan wani shehi gare ni to an sifanta shi da fiqa wato dukkan wani malami nawa fiqa ne thumma rawa an mubhamin sannan ya ruwaito daga wani wanda yake mubhami wana wanda ba a san shi ba a wanda yake yayi ibhamin sa la yuktafa ala sahihi wannan ba a yin ba a wadatuwa da hukunci akan sa da adalci ala sahihi a bisa ingantacciyar magana fa alami ka san wannan na'am
kaman mubam kaman haddathani ibn
abu na'am
kaman mutace kaman haddathani rajul
kaman eh shine al mubham haddathani rajul ko haddathani ko kace haddathani شيخ هكذا شيني مبهم المبهم اكوي المبهم اكوي المهمل المبهم شيني كتشي رجل شيخ وانا شيني مبهم المهمل شيني كتشي حدثني محمد بكبر وانا محمد ومحمد يا واجليش وانا شيني مهمل
ما انا بينا انت كتنسي
ba ta dalis ba ne na'am idan ya faɗi wato rawi a cikin riwayarsa ya ce ya zanta mun ko kuma ya gaya mun a bisa misali wanda ba na tuhumarsa da ƙarya a bisa misali ko kuma ya ce amintacce ya zanta mun ba tare da ya ambace shi ba ya ambace sunansa ba ko kuma ma rawin ya ce kullu shaykhin li wusim duk wani malami na wusim da aka sani ai ulim bi thiqatin da cewa fiqa ne bi an sarraha bi zalika yi tasrihi da wannan wato ya ce dukkan wani malami na wa fiqa ne sannan sai ya ruwaito hadisin daga al-mubham al-mubham ay bi ma'ana ghayru musamman bismihi wanda ba ambace shi da sunansa ba wallahi wannan shine yusammihi dinnan ghayru wadih ai wanda ya zama to ya ambace shi ko bai zama mubham ba shi yasa kaga nan yasimuhu yasimuhu ai shi din ne dai duk dai ma'ana din ne kenan ya ambace shi na'am ta'dilul mubham yace haddathani thiqa kenan indi ha indai mubham al mubham shine wanda yake ba a san shi ba ba shine ibham din ba shi yasa kaga nan al ethiopia abinda yace thumma rawa an mubhamin ay thumma rawa hadithan an rawin mubhamin ay ghairi musamman bismihi saboda haka ku kayyade wannan ibarar tafi ay ghairi musamman bismihi fa inna dhalika
la yuktafa bil ta'dil
to wannan ba a wadatuwa da shi wajen hukunci da adalci a bisa magana sahihiya kun ga nan ba al-azhar yace ba al-qawl as-sahih muqabilinta ghayru sahih muqabilinta ba daidai bane
hatta yusammihu
har sai ya ambaci sunan sa domin ko da shi thiqa ne a wajensa, domin to wannan da zai ambaci sunansa, kana yawa nan kaga fala rubbama law samahu lakana mimman jarahahu ghayruhu biqadih. Law samahu kana mimman jarahahu ghayruhu bijarhin qadih. Wallahi ibarar ce ba a bayyana take ba, ma'anar abin da yake so ya faɗa haka ne, amma ba ta fito ba da Larabcin, kuma har a wannan din ma ni dai ban gani ba. Domin ibarar shine li'annahu wa in kana thiqatan indahu fa rubbama law samahu lakana man jarahahu biqaydin lakana lighayrihi an yajrahahu bijarhin qadih, ko kuma lakana ghayruhu jarahahu bi jarhin qadih. Wato da zai ambace shi da sunansa, ko da thiqa ne a wajensa, sai ya zama to in an san shi da sunansa, wanda zai suka a kansa yayi suka a kansa da suka wanda yake zai soke shi, wanda inda bai fada ba kaga ba san kowaye ba. Yanzu kamar al misali imam Shafi'i da yake ce ma Ibrahim ibn Abi Yahya As-Sulami haddathani thiqa indi, kaga yake fadan sa ba tadlis bane, ba tadlis bane, yake fadan sa, inda ya fada sai ya ce au Ibrahim ibn Abi Yahya ne kuma, duk da thiqa ne a wajensa, a wajen wannan sa ba thiqa bane. Saboda haka Larabci yanda ibara ce bata bayyana ba, wa in kana thiqatan indahu fala rubbama law samahu kana mimman jarahahu ghayruhu bi jarhin qadih. Aiwa kana da na'am, kana huwa arrawi, wato da ya ambace shi, ya ambaci wannan, sai wannan rawin da ya ambace shi ya zamanto daga cikin wanda waninsa ya riga yi masa suka da suka wanda yake mai cutarwa, yani kana min zumrati, daga cikin jama'ar wanda aka yi suka a gare shi bi jarhin qadih. Na'am, al-ibara salima mustaqima. Na'am. Shi ma idan na'am za a ce masa thiqa ne inda Yahya ibn Ma'in, za a yi tibarin sa cewa wannan thiqa ne indahu, tawthiq ne daga Yahya ibn Ma'in. Na'am.
Idan
to shi ne zai zo karasa, ita ce maganar ka, karasa jumlar, karasa ka ji. Na'am. Bal idrabu, bari kai kaucewarsa daga ambaton sunansa shakka ce da take sanya a yi taraddudi a cikin zuciya, me yasa yake fadansa, shi ne abin da kake fada, kar ya fada a gane shi a ce awo wane ne ma. Ba tadlisi ba ne, ba tadlisi ba ne, a ji Hamza, tadlisi ba tadlisi ya yi ba, ba tadlisi ya yi ba, shi tadlisi shi ne zai ambace shi da sunansa ko sifa, likaila yu'raf, wannan tadlis shi ne, wannan tadlis, amma wannan ba tadlis ba ne, shi kan wannan ibham ne, a yi shi a cikin tadlis zai fada, zai fada tadlisu shuyuh ne, kuma wannan kunsa a cikin tadlisu shuyuh ne, zai fadi sunansa ko ya masa alkunya ko ya bashi lakabi wanda ba a san shi da shi ba, dan kar a san shi da kuma wani lokaci abin da sa suke tadlis ba dan su rufe raunin rawi bane, dan su nuna yawan malamai. Alal misali ya yawaita riwaya daga Abu Sa'id, haka ce kai baka da wani malami ne sai Abu Sa'id, to wata ran sai ya ce masa Ibn Nadhar sai kawai dan a dauka cewa wani Abu Sa'id din ne daban. Saboda haka tadlis din ba koyaushe ne ake rufe fiqa ba. Ko kuma ya ce haddathani min wara'in man wara'an nahar, dan ya nuna kan cewa yayi tafiya hakke tare kogi wajen neman ilimi, duk yana daga cikin tadlisu shuyukh wannan. Amma kamar wannan haddathani thiqa, wannan ibham ne. Na'am fa'alami, na'am fa'alam dhalika
wa qila
wani qawlin shine muqabilus sahih,
ana
wadatuwa da wannan wajen hukunci da adalci,
kamar
idan ya ayyana shi,
domin
shi abin aminci ne a cikin halayen guda biyu, wato hali a cikin halin cewa baya riwaya sai daga thiqa, da kuma wajen cewar wannan din thiqa ne a wajensa. Zahirin abinda shi Imam Asyuti ya aiwatar a nan, cewa faɗin rawi amintacce ya zanta mun, da kuma wanda bana tuhumansa ya ambata mun, sawa duk da ne abin ko ba haka yake ba. Al-Hafidh Adh-Dhahabi ya faɗa
inna thani
na biyu shine haddathani man la attahim, ba tawfiq bane,
ne
domin shi yana korewar tuhuma ne, babu wani jirwaye a cikinsa ga kyautatawarsa ga riwaya, wala da cewa shi hujja ne.
Na'am
haka ne. Ibn Subki ya ce idan wannan ya zo daga wajen Imam Shafi'i a kan wata matsala ta addini, to da ita wannan kalmar man la attahim da kuma athiqa indi da kuma cewa athiqa wa at-tawfiq sawa'u, daidai ne a cikin asalin kafa hujja. Duk da yake abinda lafazin yake nunawa baya karuwa akan abinda Imam Adh-Dhahabi ya faɗa na bambanci tsakaninsu, daga nan ne dan haka ne sai muka saba masa a wajen kamar Imam Shafi'i, wato asali dai abinda Shafi'i ya faɗa, abinda Dhahabi ya faɗa haka ne, cewa al-man la attahim bata kai matsayin athiqa ba, amma idan daga Shafi'i ne sai muka fitar da shi daga asali, wannan duk ta'assubin malaman Shafi'iyya ne. Amma man laysa mithluhu wanda kake ba daidai yake da Shafi'i ba tamkarsa ba, to al'amarin kamar yadda Dhahabi ya faɗa ne. Inda karshen maganar ta kenan. Ai mu karasa ko kuwa da ba su speaker, to shikenan, to mu tsaya nan. To subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.